karar bindiga kenan yayin da ake musayin halje-halje tsakanin wasu kabilu biyu manfurshi da kusasi da aka ce ba ga maciji a tsakanin su abinda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai a yankin Bako na jihar Maso gabashin kasar Ghana rikicin baya-bayan nan ya samo asali ne a lokacin da wasu da aka ce matasan Bako ne suke kan hanyar su zuwa gida daga wani gari Bolga Malam Usman Apuman daya daga cikin waɗanda sun kasira da ransu yayin harin da ya janyo rikicin baya-bayan nan ya zanta da muryar Amurka
mun je Bolga ne ni dinga wurin komowa mu ne mun kusa shigan Bako sai muka ga waransu sun zo da arere da tafu sai suka kira sunan driver na waya saya ya saya ni ke front ni mana bure na gudu sai kuma bure yana gudu muna gudu tare lokacin sun sa bindiga cikin lore 360 da ke tsakanin nan sun make sure sun kashe warannan duka sai mu muna gudu tukuna suka juye suka halbe mu ba su same mu ba kuma garin mu ya rike sosai sosai a kun ji annan lokacin da wannan incident ya faru har zuwa da safin ga ana ya kire ni
kana cikin fargaba kai zatin kanka
ah dole ne ai gari da ana zuga bindigogi kuma yanda na ga kashin ga ai da dole in yi fargaba
shi kuwa jami'in da ke wakiltar fadar limancin kasar Ghana a office din su feto janar din Dakarun ɗan sandan kasar Malam Usman Muhammad Mansur ya bayyana cewa har ila yau dai hukumar ɗan sanda bata cafke kowa ba tukuna
ni ma ɗan sanda ba su cafke wani ba tukuna amma insha Allah za su aike za ku ji labari da iko Allah za a samu a kama waɗannan mutanen da suka yi wannan heinous crime
ko me yayi mafita kan wannan rikicin kabilanci da yake ci yake cinyewa na tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana a inda yake cewa da farko fa Ghana na hasaran zuzurutun kuɗaɗe sakamakon dirka Dakaru a yankin abin da yace akwai damuwa matuka
kowane dan sanda ko sojan da aka kai cin shi da cin ya zama burden ne kan taxpayer ina ga wannan kuɗaɗen da ake zubarwa ma inda an samu an ba mutane sun su annun jari su soma wani abu kadan kadan ya taimaka ma garin Bako shi mu roki da tsawa da sarakai da maluma da matasan wurin dai su give you a chance
shi ko Sheikh Salam Hassan mamba majalisar tsaro na kasar Ghana ya bayyana cewa gwamnatin Ghana fa dai na yin nata iya kokari
gwamnati ta yi kokarinta kuma kowane lokaci akwai jami'an tsaro daga wurin saboda a kiyaye rayukan mutane da amanar mutane peace council an yi tafiya daban-daban zuwa ga Bako sarakain duka daga Bako ne na yir ne duka kowa na son a samu kwanciyar hankali daga Bako to amma menene sababi ba a samun kwanciyar hankali shine mutanen gefe-gefe abin da ya tashi daga jiya report da muke da shi yau mutane da suka mutu ba hudu ba yanzu bakwai mutane bakwai suka mutu yanzu haka shesa peace council tana cikin kokarinta his excellency Nana Addo ya yi magana ko ba an samu kwanciyar hankali ba bai yiwuwa mutanen Bako su samu ci gaba
rikicin kabilanci na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya bisa kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba musamman a yankin jihar Maso gabashin kasar abinda ya sanadiyar ficewan jama'a da dama a yankin
sunana Hafiz Zango nake daga Bako wallahi masuwa ya kawo ni kumashi da fami da fargaba da tashin hankali ya kawo ni kumashi
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana.